wanda kai ba yayai su bazani iya komai ba in banda kai ba mai tsawalihu bazani iya komai ba in banda kai ba iyayen giji bazani iya komai ba himan da kai ba alkadir bazani iya komai ba an kaunar ka an jinkan ka an tawalihu ayau ina da rai domin kaunar ka an jinkan ka an tawalihu ayau ina da rai rike mani hannuna hiding place. Some trust in chariots, some in horses, but my trust is in the name of the Lord. Some trust in chariots, some in horses, but my trust is in the name of the Lord. Hey.
Yeah, man.